exclusionary from KDSRecords.com.
It's Young Isidro Rapatina. I'm here with information. I'm seeing it is not formation. I come on now for gay, young guys, see gay, I'm a suit. Come on for gay, manana, come on, manana for gay, see gay, come on for gay, manana, come on, manana for gay. Bassa Santa Gabana, come on, Azale, my see gay, Bassa Santa Gabana, come on, Azale, my. Sun Raza Nani, don't go do a mana de key. Yanzan Africa, Rapson, so I do less, it's a key. Cinema wouldn't be a urina, so fuck it, my lover, so catch it in at the Zaki, yet the Kasaraki. Bassa ni much to say, ko ba mia, Gasas and Lasheta. Koda Bania, I'm so sweet like that beef. Naman Sania, greetings to KD guys, including the Denazaria. My Nika K Adawa, Laleza Kachi Harawa. My blessings is coming in shower. Young guys, see Haru, make you make you slave like Kebawa. Every day giving you 2 hours. To Angirma, me and Sanama, me kuke nema, zaman salama, so kana kanema, wallahi zamurama, jiki magayi kubishi kugara ayi, I'm just like John the Revelator, tabas naga wahayi. Come on for kai manana, come on mana for kai sike, come on for kai manana, come on mana for kai, basa san chigabana, come on azalimai sike, basa san chigabana, come on azalimai. Come on for kai manana, come on mana for kai sike, come on for kai manana, come on mana for kai, basa san it's not so sprack, Gracia, Yajuya, the Mujia. It is truly non Kaya, Koma, Kama Shakia. That was then I'm walking, Sakaman Gashi, Chant and Shagia. Hakana Hakura Naba, Allah Ajia, Yazuka Mini Kagani, Njaoka, the Kugia. As you can see, I'm progressing, Wakuma Banu Kungia, Allah Neya Bandama, Ina Masagodia. Eh, Meze Hana in Masagodia. That was then when I was on Rubber Day Day, Bakachinachi. Kada ka ce na ce wai wai idan na ce a raba sai su ce mini lalle idan suka ganawa sai su ta daka salle na ga ba riba na ce wasan aka sai ta yanzu kuma dan na ci gaba ni ne suke ta sai ta kulle kulle shirye shirye da wasu mugayen keta it is prophesied cewa my own go better who come on for kai manana come on munafukai suke come on for kai manana come on munafukai ba sa san ci gaba na kama azalimai suke ba sa san ci gaba na kama azalimai come on for kai manana come on, munafukai suke, come on, for kai manana, come on, munafukai, ba sa san ci gaba na, come on, azalimai suke, ba sa san ci gaba na, come on, azalimai. Young guys ina iya bashin da ke bin kana biya na zo ne dan in koya ma wasu ku tarbiya to be justice in treating people dede arabia to say the truth everywhere ku fade gaskiya domin in kana duniya dole fa ka ga rayuwa I'm doing on my team suka ce da ni bakin uwa it will don't bother me koda za su yi shi da ransuwa all I know is kawai Allah yana ganin kowa mai rowa mai sata mai zina har da kisa oh god is not sleeping farauta yake kaman da misa Allah yana nashi kai kana naka idan ka ci bashi ka biya da kanka idan ko ka biya bashi ai ka huta sas da kanka this is a word of encouragement forget about the government oh not be afraid even I'm here to face the judgment oh not be afraid even I'm here to face munafukai come on for kai manana come on munafukai suke come on for kai manana come on munafukai ba sa san ci gaba na kama azalimai suke ba sa san ci gaba na kama azalimai come on for kai manana come on munafukai suke come on for kai manana come on munafukai ba sa san gabana kama azalimai suke ba sa san ci gabana kama azalimai come on for kai manana come on munafukai come on munafukai come on munafukai ba sa san ci gabana kama azalimai kama azalimai kama azalimai come on for kai manana come on munafukai come on munafukai come on munafukai ba sa san ci gabana kama azalimai kama azalimai kama azalimai ba abin da suke yi sai dai ko su yi kariya alkawari ba cika wa say they both close to career. I'm young, I see, call me the rapper Tena. The way I sing is more than an entertainer. Come on, fukai manana, come on, manana, fukai suke.
Mix and master by KDS.